Wasu mazaje masu aikin bada kariya ga yankunan su daga harin yan bindiga sun gamu da ajalin su a lokacin da suke kokarin kai dauki a kauyen Tungakkara na gundumar Boko a karamar hukumar mulkin Zurmi da kuma kauyen Dangebe na gundumar Gidan Goga a karamar hukumar mulkin Maran duka a jihar Zamfara wayanda ke makabtaka da juna a cewar Ahmadu Bauchi Malikawa Kube shugaban masu aikin tsaro na yankin yace jirgin sama ne ya sako musu wani abu da suke kyautata zaton cewa bomb ne har yayi sanadiyar motor mutane da kuma ranata wasu da dama daga cikin su
lalle ni a shugaban sa to saboda Allah da Annabi an yi mana matsala tsakani da Allah jirgi ya mana matsala saboda Allah ga barayi tan sun yayi kaya amma saboda Allah da Annabi wallahi duk mu ɗan ya agajin da muka ji wallahi waɗanda muke waɗanda suke biye da ni tsakani da Allah da Annabi ai muna matsala yara ta kamata ran kai da
kimanin mutum ne aka baka matsala gare shi
tsakani da Allah mutum 30 bayan wanda asibiti yanzu
mutum ne asibiti
10 wallahi sai da mun ka tada hannu mun duk dogayen bindigoki gare mu tsakani da Allah da Annabi amma wallahi kawai jirgin ne zaka yi baka mana layi saboda Allah da Annabi
wani daga cikin waɗanda suka tsallaka rijiya da baya yayi bayani kai irin yadda lamarin ya riske su
to ni sunana Ya'u Malika to abun da ya faru da muwa mu dai kawai mun zo mu kai tsaki jirgi ya tafi barayi sun wuce kawai jirgin nan yana zuwa sai dawo baya yana ganin mu kawai dawo baya yana dawowa baya kawai jirgin nan mu dai sai saka mu gaba yana saka mu gaba sai dai to jirgin ga wakilin iya bugun mu kai an kace ba zai buge mu ba nake mutanen ga tunda sun ga dama su buge mu mu kauce to daga nan kawai sai dai mun ka shiga cikin gida kwashe da ba kawai sai faru wannan abu kawai sai ga ya sako bandin farko ina sako bandin farko muna kalewa muna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga mutanen mu duk sun mutu a lokacin hankali na ya riga ta tun daga ga waki ina kallo da dama ba ta gawa nake hankali ya tashi dun na shirge ta lokacin
yanzu gawa nawa ku samu an kashe
to gaskiya ga lokacin ni dai tsakanin da Allah saboda hankali na ya riga ta shi gawa zan iya auna zaka kai kusan 30 da masu rauni akwai masu rauni da
to amma yanzu mutun da kun ka tantance ya rasu
to ni yanzu a halin lokacin da na baro ban san gaba ya dare ni ba lokacin da na baro mutun 15 su tunda na riga mun kai kiran gaskiya
shi ma wani daga cikin wayanda suka tsallake rijiyar da baya ya bayyana irin yadda ya hango jirgin na bin su
duk mun riga mun haɗu muna magana mutun ka albar nan sai anka ce mana barayin nan sun riga sun ta yake nan to mu kuma muna kokarin to sai anka ce to jama'a kowa ya koma yake sun kowa Allah ya kare su to muna kokarin mu dawo sai jirgin nan sai gashi ya tafi
a nashi haujin honorable Maharaju Salisu Gado Faru wanda dan majalisar dokokin jihar Zamfara ne da ke wakiltar yankin da Mararun ta biyu wanda lamarin ya faru a yankin ya bada tabbacin faruwar lamarin
jirgin sama na sojin sama ya je kai dauki domin kwada da yan ta'adda ya cimma gungun mutanen gari masu kokarin kare kansu bisa kuskure bai tantance asalin mutane ne ba waɗanda lahiyayi ya saki ban wurin wanda an samu hasarar rayuka da dama wasu sun samu raunuka yanzu haka akwai mutane da dama waɗanda samu raunuka suna asibiti
kamar kiyasin mutum nawa ne ya mutu sanadiyar wannan lamari
da yake gamayya ne tunga kaga akwai tunga keta an gaya man cewa akwai mutum biyu nan tunga keta akwai yan asalin cikin garin Gidan Goga kuma akwai wasu waɗanda sun rasa ransu kuma akwai irin tungan labbo tungage ne dai da dama wanda wasu mutuna da mutum biyu wasu uku wasu hudu da sauransu to wasu dai ba a gama kawo to adadin waɗanda na rasa rai ba don wasu naman su ma ake dokowa
haka ma ya ce tuni suka fara tuntubar gwamnati dangane da faruwar lamarin domin ganin irin taimakon da za a badawa a kan lamarin Abdulrazzaq Bello Kaura sashen Hausa na Murya Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya.